African music mix on the Voice of America.
Mama umesana na mwana ya tabu lelo yo na mboka lobi na keimboka mopaya. Oh, motema e, motema na makanisi molimwe. Na sarakata na kei, na kumbaka senzo to motema na jika e. Tete jika la pembeni ya bana e, na kosonga e. Nasana lika moya motote Mobote linga mwana mobali na lukaki Mwana kokisi semposo misato lake Oyo pasio, oh kokota e Mobe mwepesa makanisi bana e Lokola natamboli si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e Koko pota e Mobe mwepesa makanisi bana e Lokola natamboli si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e
Test your recipe around the African music mix on the VOA.
Hello. Angwazi leyo nto mina ngakhulela emakhaya noze nifike kuna ma fashion.
African music mix, where the magic never ends, on the voice of America.
C'est toujours lui, le tuteur de la prolongation. On apprécie le vrai bonheur après l'avoir perdu. Merdite, Zouzou.
Jambo, this is Dada King. You are cool up in Beni. You are tuned to the African music mix on the Voice of America.
The music continues on VOA Africa Music Mix.
Yeah. You're listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
Yeah. Walimpesha mano mwe ninakwela po bus choka mtauni wabolo mapunda wanje ustoni monali elo yakwela this fresh looking honey yang hala next with the mesmerized homie kutini kambi na yibala yonse story kabula kapunda kaselu kapa university the g who I be took it nice and slowly no funsa how can I get to know you my lady no you tire kakelo akanoni yanka kunisia apo ni kungo yangana kuchoka apo sinilanga kovenangu nivitenga pangono pangono on the down low kusakila paka nikupeze futi mukazi uyu ningamupeze kuti ha iwe ndiwe weka nizakafuna paka nikupeze futi kulibwa pumula when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga ni mukonda kelo wanga
when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga
Iwe gelo, uricha bebwino Na kumbuka ntawi njitawi, mungalelo kuseni Mwameti nazvirana kuja kumanda hill center Ine kuyangana, kudabo vena onda Kabodi monga botoro ya kakola, tumeso monga ntanda Kapena ndiwe mgeri wagwa chabo choka kumwamba Pabeneza organiza, lelo seneziva Chifukwa nazipeza chabo buwela kuli iwe No funsa funsa zina, unatindiwe chewe kamwana kamovemba Wabolo gula chape, bincho vamo nyomba okay. Papa kavonya mula chewe, leka nikutandize Osakwela kataksi Baby, usaita, yeah, niliko nangani Jira yatu ni mozi, tinakamba jila yonse Mpaka na kwa nupageti, na mwele na okondwa Ndava na peza chikondi When I am low, who will care for me?
Kelo wanga
Who makes my sunshine?
Kelo wanga
My one and only
Kelo wanga Ni mukonda Kelo wanga
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga
Who makes my sunshine?
Kelo wanga
My one and only
Kelo wanga Ni mukonda
Morini, Dorini, Kulibe Akwana, Okaitamba Kwendo, ni proper mwanasi yazipanga aniuza anikonda badia nani sokoneza with a sexy body. Popita mumuseo, mafela batotela, chikango penda, mangati ba mufela. Sonwanya mata ena amaleta msokonezo, choneka sakondwela, akaniona ndika mpopo. Abwele kaka sayula kwa sabo ndika bima. Kaliku mwamazi, evapa ni patali, kwa mene na chokela nako kwa tita limpe. This girl's to die for, she's my religion. She's a definition of mkazi wa panyumba Wamenifuno peza pefye panyumba yanga So girl, will you marry me? Genyimbo yanga Forever baby, jiwe wake When I am low, who will care for me?
Kelo wanga
Who makes my sunshine?
Kelo wanga
My one and only
Kelo wanga Nimukonda Kelo wanga
When I am low, who will care for me?
Kelo wanga
Who makes my sunshine?
Kelo wanga
My one and only
Kelo wanga Nimukonda Kelo wanga
females out there where my song up yeah once again where I pasa bounce to this bounce to this bounce to this come on friend cooler bounce to this friend cooler bounce to this
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Hello, hello, hello. Oh, 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 Best in African music from throughout the continent. The African Music Mix.
Masana dunia kuidaria.
Kuti daria zami. Kuti kama shamba mata kumezo mahu kataza kama ida mshatana zamani. Ana daria babu hujia.
Masana dunia kuidaria.
Kadiri kaya nkanai.
Masana dunia kuimurumushi. Kudena mugun tagumi.
Tagumi. Sai abin da ya ci gaba
ku daina mugun tagumi waga wakal ta kuce ku daina mugun tagumi shata yau anya tuna da ku
ye Allah mu sabarka ye waga waka ta kuce ye Allah mu sabarka ye
wannan
bauta ta mu ce
wannan ta mu ce Allah ya dora wannan matsoli kayan mu
su ko mata ta su ce
wannan ta su ce shatan zamani
kadi be masali kauye can
mun koma kauye
su ne dishiya
haka nan na
itace za su je
wannan gaskiya ne
su suka su za su yi
wannan gaskiya ne
su tuka tuwa mu ci su da mahura mu sha su tuka tuwa mu ci su da mahura mu sha
aikin
gwamnati za su je
suna cikin biro kullum
kasuwanci sai su yi
haka nan na
kudi in sun rika
sai sun ba mu da kashewa
ba mu kadan mu ci
sai sun ba mu nasara
dakan ba sai sai kula sai sai
da shadda tare da
kuma sun sai
wannan gaskiya
sun ce maza kuma dan su sa
mu sanya mai ado da kyau
baki sun sai kare sun sai
wannan nasu ne
kalladi kuma sun sai kwalliya kuma za su yi dan wa za su yi
dan saboda mai gida ya diba ya gani shatan zamani
salele dan wa za su yi
dan saboda mu maza mu diba mu gani ran mu shi holi shatan zamani
salele dan wa za su yi
dan saboda mu diba mu gani ran mu shi holi shatan zamani
gari za su je mata sai sun tambaya
wannan gaskiya ne
in mun ce su je
sannan za su tahiya
yannan su je in mun ce kar su je
ko ina ba su
zuwa tahiya ita babu
ko bakin koha ba su zuwa shatan zamani
wannan tahiya ita babu ta mai bautawa kamar haka salele shi diyal kace matal kace wai koko bai war kace
baiwa ta ce shatan zamani ni ma baiwa ta ce
mai bauta ma kamar haka salele shi diyal kace matal kace wai koko bai war kace
baiwa ta ce shatan zamani baiwa ta ce mani ne ta babu
kace kamar muke mata su ma bayun mu ke nan jama'a kamar muke mata su ma bayun mu
Salele
sarkin dumi
yanzu kada ta kace sun fada gaskiya ta hito
wai shin matar kanawa
mata ta guda dai shatan zamani
ni ma mata ta guda
na sani shatan zamani
amma ni ma mata ne
mata shi guda dai rabu tana gida
darika set mata ta fita
mata shi guda shatan zamani
Rafael ma mata ta fita
mata shi guda dai shatan zamani mata guda dai
Duduk tam gak mata te fuga
Mata syukur ade syantan zamani
Ijuku mata te fuga
Syantan zamani Ujuku bashi reko guda Sida isa yeme mata sudah barma Kulun suna lai wajah yao Wajah jela abin
Aibana arme za suyi
Kaida muhuta syantan zamani Dame isa barka
Nace bana arme za suyi
Kaida muhuta syantan zamani Batle dekei
Salele tambaya garam
Allah sama seri
bata mata guda
Toh
yazo a cikin gida gaisuwa nawa za a
yi gaisuwa guda ɗaya ce za a yi shatan zamani guda ɗaya
nace salele ka faɗi da kyau
haka nan na gaisuwa ɗaya ce za a yi shatan zamani
kasan kullum tambaya garan
to wadi Allah sa mu sani ba ka amsa
kuma kasan amsa za ka bai
ina zuwa ba ka ita Allah inda Allah
sa mu Usman mata ta guda mun jar mu kai mata ta guda Lida wen mata te guda Hamid al-Qadi mata te guda Jiba makas mata te guda Salahabi mata te guda Abdullahi Jori mata te guda Baba Sanusi mata te guda Shehu Ahmad mata te guda a cikin gida gaisuwa nawa za su sha
guda ɗaya ce za a yi shatan zamani
kai ka san munya ne da su
duk da wannan shatan zamani guda ɗaya suka aje gaisuwa guda za a yi
ba duk
da wannan gaisuwa guda ɗaya suka aje gaisuwa guda ɗaya
Muhammadu Isu mata ta yi biyu Muhammadu mata ta yi biyu Baba Tanja mata ta yi biyu sun zo a cikin gida gaisuwa nawa za su sha
Who do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix.
Yeah,
The music, all the music, non-stop on African Music Mix.
Pataki nani rofia mi jibe mi ase haye ye kera sumera wa unto kore ke gaku kakuru wan wa patale zonwa de demu hon chale va maso son de tion soin le supreme mi atogu pata oje si suwa tuna bo mi ane swa vokpa komba manyo mi abe wye mi la dwe la vo mami hoop mami mami hoop e muse hoop e chite kova zonpa mi chite mi aduwe mi mba fo mi anto mi abe ju me re we mba kleke la Oya lu kento ele jon gba bon ma son de kila na ola no fo so da biale awe via kon kon vi de ka ola no so ha grandma ma chi te to e pa vo nu sa nu da no so buju buju ebe de bi awo nu kemi le du o asia ko ma du hele mene hele mene ebe de bi awo nu kemi le du o le da ko ji ni hele mene juba hele mene Mi fo mi anto mi le ko le ki grandma le da we a do jai kaka so
agaja des mi anto mi des e ki ama des agaja des mi anto mi des e ki ama des agaja des mi anto mi des e ki ama des agaja des mi anto mi des e ki ama des agaja
man you know where I'm from and you know what I like to dance Dance Agbaja, hey yo man, let me sing you this. Le pe le chumenawa, azimano duwe bedu ke le chumenawa. Le pe le chumenawa, azimano duwe bedu ke le chumenawa. Hele mene chuba, hele mene chuba, hele mene chuba, hele mene chuba.
Agbaja des, yato mi des, eke ama des. Agbaja des, yato mi des, eke ama des.
À tous les DJ
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Yeah.